ka hana sun aikata, sun nema ka ƙi ka ba su, ɗabi'ar ka ba ka san ka za su. To wannan ikhtilaf din sabanin sai jawo adawa, ko da ba adawa ce ta ɗaukan makami da kisa ba. Me adawa? Ina ƙiyayya da abin da kake faɗa. Ana iya samun miji matarsa tana ƙiyayya da ra'ayinsa, ko da kuwa na daidai ne.
Wace sura kace ta gabu?
Surata ta gabu.
Maka ya alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum.
Yawwa, inna min azwajikum wa auladikum. Kuma haka take ko? Ya alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum.
Fahadharu.
Ku kiyaye su. Wannan Allah ne ya faɗa. To amma abu na biyu a ayar shi ne, shi mijin bai kamata ya ɗauki ayar ya ɗora a kan ‘ya’yansa da matansu ba, don cewa Allah ya inna min azwajikum. Wasu wani min ɗin littabi'if ne, wani ɓangare na matanku, wani ɓangare na ‘ya’yanku. Kenan ba duka ‘ya’ya ne za su zama suna gaba da iyayensu ba, ba kuma duka mata ne za su zama suna gaba da mazajensu ba. To sai ki ce masa ranka ya daɗe mai gida, ai ayar ma cewa ta yi min, yaya aka yi ka waro mu ka samu a cikin wannan min ɗin, wataƙila kuma mu ba a cikin muke ba. Amma abinda mai gidan ke faɗa haka ne, sai ku yi ƙoƙari ku gyara saɓanin da kuke yi da shi. Malam duk yanda aka yi akwai abinda suke masa baya so ya faɗa haka. Sun ishe shi ne. Wallahi. Ka san ne. Ka san wata ran malam na yi wani karatu. Ni ma ya aka yi na saki jiki. Na yi ta wani wa'adi akan muhimmancin ‘ya’ya. Samu ‘ya’ya akwai albarka. Na yi ta kawo bayanai akan ‘ya’ya, falalan ‘ya’ya. Wani babban mutum ya zo ya same ni ya ce, malam Allah saka da alheri na ji wa'azinka, amma ya kamata ku yawaita bincike, ku rinƙa faɗaɗa bincike in za ku irin wannan wa'azi. Na ce alhaji ayoyi na kawo da hadisai, bai ce ko ayoyi da hadisai kai baka lura da zamani? Ya ce billahi al'azim la ilaha illa huwa, ka gani nan? Wallahi ya ce in ‘ya’yana za su mutu a yau, wallahi ina murna su mutu. Wallahi haka ya faɗa ne. Ya ce saboda me na gaya ma? Ya ce nima nema suke in mutu. Ya ce wallahi malam ba sharri nake ba ‘ya’yana. Ya ce nema suke in mutu su gaje ni. Sun haɗa kai da uwarsu sun karya ni, suna ta karya ni. Sun ɗebe min dukiyata. Sun kwace min kamfanonina. Na ɗora su manajoji a kan kasuwancina, sun min kishiya. Sun kakkarya mini shaguna na da harkar business ɗina. Wai ni nan wai. Wai na kori bare na kawo ‘ya’yana su riƙe min arzikina. Ashe sun haɗa kai da uwarsu suna yaƙana. Laifina kawai na yi wa uwarsu kishiya. Wallahi. Ya ce suna nan, ya ce wallahi na tabbatar so suke mutu. Ya ce wannan mai al'amma. Ya ce malam za ka zo ka ce ga wannan. Ya ce ita kanta yanzu kishiyar matar da na aura. Ina ja mata kunni a kan harkar haihuwa wannan. Ta ce ki mai da hankali ba na san tarin yaya. Shi abin da yake nufi, ‘ya’yansa sun azabtar da shi. Ya ce ya za a zo ka ce wai a yi ta addu’a Allah ba da yaya. Ya ce a ku rinka duba zamu ne. To shi wannan malam abin da yake damunsa ne ya faɗa. Abin da ake masa ne ba daidai ba, na kuskure, na cutar da shi da ‘ya’yansa suke, don haka yake ƙoƙari ya watsar da ayoyi da hadisan da suka ce a kan falalan ‘ya’ya da tara ‘ya’ya ɗin. Na yi ƙoƙari dai na kwantar masa da hankali na fahimtar da shi, amma na ga ya yi nisa ƙwarai da gaske. So muna fatan Allah ya ba mu ‘ya’ya na gari, Allah ya ba mu mata na gari. Yana iya faruwa tabbas. Matarka ta zama maƙiyarka, ‘ya’yanka ma su zama maƙiyanka. Kuma Allah ya ce ku kiyaye su. Shi yasa mai gidanki yake gaya miki, mana yana taka tsantsan ne da ke. Ku gyara halinku da ɗabi'anku kawai, na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa suna tare da wata aminiyata tun suna ƙanana har yanzu, yanzu sun kai shekara kusan 41 a duniya. To amma zaman lafiya ta ce ya gagare su, ‘yan uwanta sai ta faɗa mata maganganu kuma su ɗauka. Yanzu ta ce ba sa samun wannan. Ta ce da ita take in ta same ta ne take jin nutsuwa in ta shiga matsala. Ta ce har ɗinka mahaifiyarta kaya take duk sallah. amma yanzu komai inda ta mata ya koma shirye ta kasa gane me yake faruwa shine take so malamin ba su shawara da zasu
shawara ai ba dole bane aminta zan ko dole ne
gaskiya
mun shekara 40 kuna yi daga waya yanzu an shiga tsakanin kuma ta kasa gane ki kina kan ra'ayin ki kina kan daidai an shiga tsakanin ku shawara ki kokari ki bayyana mata gane an shiga tsakanin ku ne in ta fahimta ku ci gaba da mu'amala idan bata fahimta ba ki zubar da ita ki watsar da ita tsakanin ki da ita assalamu alaikum ki nemo ta aminiyar me zaki wanta da hankalin ki har da zaki ce wai sai kin same ta ne kike samu kwanciyar hankali ina aya da hadisi ina qur'ani ki je ki bude qur'ani ki karanta mana ki je ki saurari wa'azi mana kanki ne ki dora kanki abinda Allah bai dora miki ba ku gane wani abu jama'a shi fa dan adam duk wanda ya nemi kai mu'amala da shi kai wanda bai nema ba ka zubar da shi kikenan wani da mai harka bismillah ka yadda da ni na yadda da kai mu mu'amala alhamdulillah yana maka shan kanshi yana gaba da kai yana kiyayya da kai kar mutum ya yadda ya wulakanta kansa ya je yana jan kansa a kasa wai dan neman yadda wani mutum gwaye shi me zai maka ba abinda zai maka in ya zo ayi mu'amala ayi alhamdulillah idan bai yi ba tafi ka je kai harkar ka nei tawa amma dai kar ai gaba in an sadu assalamu alaikum zama shikenan sallama ya kar ma ku izance da shi ba dole bane ko maka saba Allah ba dole ina hira da kai ai ba dole sai kai hira da kowa ba kuma dole sai kai amintaka da kowa yo ai an ce da amini amini ne ma dan ba su da yawa ai ba kowa ne amini ba ai wani kawai fa tsakaninka da shi assalamu alaikum idan an masa mutuwa a masa jaji in asara ta same shi a kokanta masa idan alheri ya same shi a taya shi murna amma zama inuwa daya mu'amala tare har da dinkin kaya wa juna ko tafiya tare cin abinci tare hira tare in buga maka waya kullum muna tare wannan ba dole ne an yi da kowa ba ai ba dole ne kowa ya zama abokin kowa ba wanda iya da ayi da shi ayi da shi wanda bai da ba zubar da shi shikenan amma kana yin zaman gaba dan haka a gaya mata babu wata damuwa a cikin wannan lamari ta rabu da ita kawai tunda tayi ta dawo bata dawo ba haza wassalam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta nurse ne so suna zaman lafiya sai yazo mata da magana bai yace zai koma night shift aikin dare kenan saboda yana da chemist da safe yana zuwa da rana so zai koma night gaba daya to tace yanzu kusan wata biyu kenan sai dai dan leko su da safe idan tai magana sai ta sai ce tai hakuri ashe bai yi aure ya kara wata biyu ne
to shine na shi din ka amana ma kiran mutum
ya riga kwatas ya samu na cikin asibiti kawai ya sa amarya anan
ka bari fa da
kwarai kuwa wata biyu kuma ta ce bai fada mata ba har ya akai ta samu labari kuma ta tabbatar abin da ya faru kenan tace tana so ta nuna masa tace yanzu wallahi ko bacci ba ta iya ba
ba ta isa ba
to mahaifinsa ma ya rasu mahaifiyar shi kuma ita ma bai fada mata ba ko mahaifiyarsa bai fada mata ba shine tace dan Allah mallami ba ta shawara ya zai
ana harka ga sannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna wannan mata muna roƙo Allah ya bata mafita wato zaluncin ma injiniya da safi ya tafi chemist ko da daddare kuma ya tafi night duty yace kawai yanzu tsakanin ta da shi sai ya shigo fisha ya daga mata tanu ya tafi me ye dalili aure ya je kara shine night duty kuma ita kuskuren ta bata tambaye night duty a wani asibiti ba ko
a tsasa asibitin mana
tunda yana aiki
ya
dauka abin nan
kwarai kuwa
Allah ya sauke to jama'a kun ga irin waɗannan abinda mazaje wasu suke wa matarsu wallahi muna irin waɗannan maganganu wasu da basu fahince mu tace wai ana goyen bayan matan nan yanzu in ban da kikasasshiyar zuciya da rashin imani ba irin wannan ya kamata ka dauko irin mutane a matsayin matar aure kai mata wannan ƙaryar ka zalunce ta lokacin hakkinta da ranar din ka tafi kemis din ka kana sai da magani da daddaren kuma hakinta ka ɗebe girkinta da kwananta gaba ɗaya ka kaiwa wata biyu kuma kai ƙarya mutum ya zai yi ƙaryar da za ta iya fashewa ai dole wata ran za ta iya ganewa matan zamanin nan 'yan sa ido 'yan bin diddigi ba sai ta ma gane a wani office kake aikin ba da wani asibiti ne wata nan kaga ta rufe abin da kaji ta same ka to mijinki bai kyauta ba mijinki ya zalunce ki mijinki ya shiga hakkinki mijinki ya cutar da ki amma ga hanyar gyara kar ki wani zama wai kin zuma mai ido wai ki ga gudun ruwan sa gudun ruwan zai je fada kogi ne ki ne me shi shirar sa wallahi halaka zai
kota biyu
wallahi kuma yanzu ka ga matsalan ma nan ranar da ya gaji da waccar kuma sai ya dada tafka mata ta ƙarya kenan
to
ya da wani fuyaya
wallahi
wani abun idan an fada hankali bai zai dauka ba dan haka abinda zaki ki zaunar da shi kawai ki rika shi mai gidanki ne wane tsakanin ni da kai babu haƙinci a fahimta ta wani ina ƙaunarka saboda Allah kuma ni ba ni da niyyar na rabu da kai amma me na maka kai mun wannan abu na cin amara zai hau fada bala'i kaza 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 ki ci kai haƙuri ba abun fada bane wani ka yi aure wance ka aura wani ka kama gida a kwatas shine night duty dinka yanzu zaka iya fitar min da hakkina a gaban Allah yaumul kiyamati kwanakin girki na da kade bai ka bawo amaryarka wata biyu wani yanzu zaka iya kubutar da kanka a wajen Allah ƙaryar da kai kace kana aikin asibiti ne na dare ƙaryar da kai alhali zuwa kake kana kwana a ɗakin matarka kace to ban ji dadi ba kuma ni ban yafi hakkina da aka ce ba kuma ka dawo idan ba za ka dawo ba zan je gurin mahaifiyarka in gaya mata idan ba za ka dawo ba zan je gurin malaminka na gaya masa ko zan kira malami mu yi fatawa kurin ka dawo ka bada kwana biyu na ka bada kwana biyu shikenan ba kana ga auranka ba sai Allah ya sa albarka a auranka amma ni ba zan iya rayuwa akan wannan kaskanci ba har izuwa yaushe ka yi aure ka kama gida ka ce mun kana night duty night duty tabbata zai da sani ba wannan asibitocin mu yanzu akwai wani night duty da mutum zai dauka a wata biyu sai dai shi ya zaba ko
gaskiya
ne shi a mai da shi permanent night
sai ba ma night din yake ba
ba night din yake night din a dakin amaryar su yake Allah shiryar da shi kawai kake da bakin ciki ya kashe namiji wannan zamanin fa ba wai a zuba mai ido wai a ga gudun ruwan sa a wanda zai miki wannan aibe cancanta a gudun gobe in kin ji wannan fitowar kawai yana zuwa ki rutsa shi shawara ta biyu amma nan in ta ga za su iya ne ta yi wanka ta hada hijabinta ta yi kwalliya ta seta shi ta tabbatar yana ɗakin waccan mata ta shiga kwatas ta je ta kwankwasa kofa in ya bude ta ce mu je abin da zaki masa kenan ba fada ba zagi ba duka ba komai ki je ki zauna a falo ki ce nazo karban kwana na ne a ban daki na kullun abin da zaki masa kenan
ya zaki mun haka yanzu dan Allah wance ya
ce a ba komai ai na duty gani ma na zo ai na din din
maraika
maganin su kenan da zaki karki gaya kowa kake shawara ki seta sosai ki wanka ki kwalliya kina gidan su ki ce matar su kin zo karban duty haka zaki fara mata ita kuma ki tingare ta ki ce ke kun wani addini ne halatta miki kwace miji ban ce ki zabge ta da mari ba ban ce ba amma ki mata wazi ko ya baki kwanan ko bai baki ba ne asiri ya tono kuma na tabbatar zai zauna shi da matar su tattauna ta gaya masa to ka koma wajen matarka ni kan malam da za ta yi wannan shawarar ta wata ƙarshe da ta burge ni amma in ta ga ta isa
gaskiya
yawwa dan wani wallahi kashi zai bata wai wasu mazajen ba su da kirki za ka ba cewa ne dole ba shawara ce amma wancan na farko wannan kamje zaman ne Allah ya taimaka na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mata da miji ne mijin yana wata kasar matar tana wata kasar ina ga ko aiki ko karatu ya kai shi to idan sha'aba ta kama su sai su bidiyo call hadde su samu su gamsu su biya wa kansu bukata so shine suke tambaya hakan daidai ne
na farko dai ya halatta namiji ya ga ya ga tsareci matarsa haka mata ma ta ga tsareci mijinta wannan ya halatta amma a wuraren da shari'a ta ba da dama a gani abin da nake nufi sananne ne shari'a ta ba da dama alaka ta auratayya dan mace ta ga al'auran mijinta ko miji ya ga al'auran mace wannan ba laifi bane to amma wannan baya nuna kuma shikenan dan halal ne miji ya ce yawo tsirara a gaban matarsa tunda ai za ta gan shi kawai ya yawo tsirara tunda su kade ne a gida ko ita ma ta yawo tsirara tana tsireci ko koyaushe ba alaka suke ba kawai tsireci a bayyane shari'ar da ta ba da dama ta faɗi ga wurin da namiji zai ga tsirecin matarsa ko mata ta ga tsirecin mijinta yanzu din bidiyo call din da kuke yi ba wannan lokaci ne da shari'a ta ba da dama ku ga tsirecin junanku ba tunda kuna nesa da juna wannan wato tarawa kai fitina ne tarawa kai fitina ne tadawa kai hankali ne sannan wabittali abinda zai sa ya zama bi halatta ba shine wannan bidiyo call din da kuke har duniya ta tashi yana fa cikin wayan nan kuma dole wasu za su iya gani me yasa nace za su iya gani ba ina nufin wani ya bude wayar ba masu kamfanin wayoyin masu network din saboda duk abin da mutum yayi a wayarsa yana nan in murya ce tana nan in hoto ne yana nan ko wani abu kai kai delete kai ne a wajen ka kai deleting ka goge amma su a wajen su bai goge gogo ba to ka bude tsirecin ka wani ya gani wannan haram ne wannan dalilin shine mafi girman dalili da zan ce muku bai halatta ba da haka ki gaya mijinki a daina yin wannan abu kuma in an ga dama za a iya cutar da shi akan wannan abu za a iya cutar da shi akan wannan abu kuma wannan watsar da tsireci wannan abun fa harkar video call da dan adam ne fa yayi shi ilimi ne shi yanzu akwai wanda zai su danna computer su gani watakila suna wani binciken su gani su iya tuko bidiyon kai tsireci da kai da matarka kana ganin datan ka ne kana ganin layin ka ne kai ka ba da wani dama access ya je kanka wannan bayanan ta ba saboda wannan uzurin kuma yanzu wannan ne abin da nake cewa malam wani wasu irin rayuwa ne mai zafi mutum ya zo ya aure ya nesa da matarsa haka ita ma ce nesa da mijinta sai ya kamata mutane su rinka kula da haƙƙi na shari'a shi yasa sayyidina Umar ibn Khattab dokar da ya kafa wata hudu ne tsakanin miji da mata kullum duk inda mutum yake a duniya in yayi wata hudu ya dawo ko yaƙi aka je wallahi ko jihadi kaga dai karewar ibada da musulunci
lokacin kalmar Allah
eh wallahi duk inda kai wata hudu ka dawo wurin iyalinka abinda aka ce kin to ya wani zai tafi ya je shekara hudu shekara biyar akwai kisan da aka kama shekara bakwai mijin yana wata duniyar tana wata duniyar tayi yazo ya ki zuwa to irin wannan ne kawai ya yaudare ta yazo yi masa tsireci yana waya da ita wai zai dauke mata kewa wannan zalunci ne a daidai bane wallahi akwai cutarwa a ciki akwai shiga haki a ciki irin wannan kuma iyaye ki hakuri saboda yana turo kudin cefa ne malam ai tunda yana kasar waje in ya canja dala ta zama naira ai kaga naira za ta dala ba da yawa ba zai samu naira da yawa su ko iyaye tunda ana dan kawo abubuwa ba san azabar da su take ciki ba wannan ba daidai bane kuskure ne da aka kuyi kokari ku kiyaye in kuma jaraba ce da ku rage kan ku jaraba Allah ya sauke ya miki kudin jirgi ki je ko shi ya hawo jirgi ya zo ko ya nemi hutu da excuse ya zo ka tara duk abin da zai tara ya zo gurin matarsa wannan shine shari'a shine addini wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijin da yana zuwa ya tafi to amma in shekara ɗaya kenan bata saka shaidan ta ba
to kaji wani abu
sai dai ya kira ya ce yana zuwa amma ba zai zo ba
ka gani
to mahaifiyarsa ma tace baya zuwa wajenta tace ya kamata ya dinga zuwa suna gaisa amma ya ce bai aiki ya masaya yanzu kuma tana so ta tattara kayan ya tabi shi ya nuna baya so shine take neman malai ba ta shawara
shawara shine kawai mijinki ne aurenki ne a gaya masa wani ya zo ya dauke ki ko ya miki biza ki bi shi ko kuma shi ya rinka zuwa ku kayyade mai yan watanni da zai rinka zuwa shine amfanin neman kudinsa me amfanin mutum ya tafi kasar waje yana bauta yana tara kudi ba zai iya kashe kudinsa ya zo ya ga iyalansa da uwarsa ba me amfanin wannan kudin ku gaya mu
gaskiya
me amfanin neman kudin da zaka je a wata kasa ba zaka yi zo ka ga uwar da ta haife ka ba me amfanin kudin da kake tarawa me amfanin kamfanin da kake aiki da ba zai barka ka zo gurin iyalinka ba na musulunci me amfanin kudin idan da zai dawo ki kashi aura kawai ki je alkali a masa waya a ce ko ya dawo ko ya dai daga cikin abin da aka fada ko kuma ya bada takarda ko ta wasu bi turo miki takardar ki je ki zawarcin ki aure to me bambancin ki ma yanzu da bazawara kawai da sunan da aure ne a tattare da ki wannan shine shawarar da nake baki wallahi alam
Allah saka da alkari wannan take cewa tana bar addu'a malam ya roka mata Allah ya ba ta lafiya sai kuma danta dan shekara ɗaya shi ma wai yana kan dialysis a nan asibitin Abuja tace da Allah malam ya sa ta addu'a
to muna mata addu'a ubangiji Allah ya ba ta lafiya mu ma Allah ka ba mu lafiya yau mutane malam ba su da lafiya yawanci mutane suna da larurori a tattare da su Allah ka ba mu lafiya da zamu rayu Allah ka ba mu lafiya da zamu bauta maka Allah ka ba mu lafiya da zamu kula da iyalan mu ya Allah kada ka kassara mu a wannan rayuwa Allah kada ka gajiyar da mu Allah kada ka kwantar da mu mu kasa tashi Allah ka ba mu lafiya yaron ki karami da yake asibita na masa dialysis shekara daya wato irin wannan injiniya muna fatan Allah ya ba shi lafiya da ya kamata a rinka tambaya mana shi likitan mu me dalilin ko me sababin da yake sa a ce yaro yana shekara ɗaya ana masa wankin koda
wallahi
wannan wace irin masifa ne a'a da Allah ka tambaye shi koda wannan sashi
insha Allah
a'a wasu nau'i ne na iyaye mata suke cin wani abinci a'a wani sakaci ne a'a shan wasu ƙwayoyi ne a'a ko kuma masifa ce ta zamani yaro ɗan shekara ɗaya yana ciwon koda ana masa dialysis
alaikum insha Allah za a tambaye
haka kuma wani likita yake ga mu yace yanzu yara kanana samari ce ga suna da hawan jini
eh
kanana fa da abinda aka sani hawan jini mai shekara over 40 years 30 something years ciwon suga kan da mun kande so da har haka wata mata kwanaki ta kawo mun kirshi ma yaro karami shi ma karami wai an haife shi wai da ciwon zuciya tace malam karkato na irin bala'in wahalar da muke sha a rayuwa malam daga haifar yaron da ciwon zuciya aka haife shi malam duk wanda Allah ya jarabe shi da larura ta ciwon zuciya ai ya shiga cikin dare ya rabbi ka yaye mana ya rabbi stur Allah karfa mana asiri wannan baiwar Allah ya rubu mace daga Abuja ta aika da tambaya kuma ta neman addu'a ubangiji Allah ka sauƙaƙa mata ka sauƙaƙawa danta Allah ka kawo ƙarshen wannan larura na'am
Allah ya saka da alkarin da ke cewa wai miji ne ya saki matarsa saki daya so ya maida ita so na biyun kuma sai ya bayar a takarda ya ba yaro ya kai mata to yaron wai bai kai ba sai ya kai wa limamin unguwa limamin ya ba wa kanwata kanwadi ba ta bata ba so dai daga baya bayan kwana biyu ya karbe takardar ya yaga ta shi mijin kenan to bayan daga baya kuma sannan ya kare mata wani sakin to shine limamin yace to fa ba aure a tsakanin su gaskiya shi kuma shine mutumin yake ta masifa wai yake ba alƙali kuɗi suke cewa tayi hakuri ta koma iyayenta sun ce kuma idan ta koma gidansa ba su yafe mata ba shine ake tambaya wai ya za ta yi
To na farko dai shi ma mijin ai ya nuna rashin kyautawa, ya nuna rashin tarbiya, ya nuna abin da ke ba daidai ba. Ka saki mace ba kai mata takarda ba ka fasa, ta dawo ka da sakinta, ka da saki. Irin mazajen nan ne da ba su da solution sai sakin mace kawai. Ba su da solution shi me sakin mace. Wannan ba shi ne kuma waraka ba. Duk wanda ya ce wai zai gyara matarsa da saki-saki, to sai dai kai ta sakewa. In ka sake ta kuma ka zo kai da na sani daga baya. To, wancan saki dai da aka yi aika ba a kai mata gobe ba ta sako ba. Ya aika a kai mata ba a kai ba. Kuma ya karɓe kayansa ya yaga ya fasa. Kenan ka ga ba ta sako ba. Shi ne abin da alƙalin muke ga ya dogara da shi ya ce ta koma. Matsala
ba kuɗi aka ba sa da kenan kamar yadda suka faɗa.
Eh to ai Akram Kallahu yanzu wannan kaga da awace suka yi. Mu yanzu kaga ai ba za mu tabbatar ba.
Gaskiya.
Kai yanzu akan kujerar nan kai kai suka ce an ba alƙali kuɗi. Ba mu jawo kanmu musifa ba. Mu ba mu sani ba an ba shi kuɗi ko ba a ba shi kuɗi, mun wannan bai dame mu ba. Yawwa kawai dai alƙali ya ce ta koma shi kenan. Kuɗi aka ba shi ba kuɗi wallahi ni ba su sani ba. Kuma nan ta ce an ba shi kuɗi wannan da awata ne. Kuma ban sani ba gaskiya. Ba da dalilin da zan gaskata. To ala ayyi hali idan maslaha ce a je a daidaita da iyayenta. Da iyayenta suka haife ta sun fi ta sun fi shi santa. Tun da kaga iyayen sun dage suna ga mijin bai da kirki ne ba.
Sun ce in ta koma ba su yafe mata ba.
Yawwa. To gaskiya ina baki shawara miji da yake da hali irin wannan. Yake da ɗabi'a irin wannan duk da muhimmancin aure da komawan auren shi yafi. Da za a iya gamsar da iyayen naki su yi haƙuri. To gaskiya da zai fi kyau. Zai ba da sha'awa ƙwarai-ƙwarai da gaske. Ki koma gidan mijinki. Idan ku suka dage ba sa so. Aka tura manya suka ki to ki haƙura kake koma shi ya. Shi yafi shi mijin naki mai yawan sake-saken. Sai a gaya masa kai ka dawo kanka. Shi kenan. Allahu a'lam. Na'am.
Allah saka da alƙawarin take cewa ita ma'aikaciyar gwamnati ce. Tuya office ɗinsa akwai multi-purpose cooperative society. Idan mutum yana son bashin kuɗi za a bashi. Kamar yanzu an bashi 100,000 idan zai tashi biya sai ya biya 110,000. Shi ne suke tambaya menene hukuncin hakan.
Haram ne kuma riba ne. Duk wata ƙungiya da za a yi ta taimaka wa ma'aikata a ma'aikatu, a makarantu, a jami'o'i ko a ma'aikatu. Idan ma'aikaci ya karɓa ya je ya ci abinci ya sai abinci. Kuma yanzu zai dawo da kuɗi a ɗora mai wannan haram ne riba ne. Kuma gaskiya su waɗannan ma'aikatu ko waɗannan ƙungiyoyi multi-purpose cooperative da ake yi bai kamata a yi tsarin za a dinga ɗora mutane kuɗin ruwa ba. Tunda kuɗinsu ne to ya kamata a yi wani tsari da za a yi na kasuwanci don riban da ake ci a yi haƙuri da shi. Amma ma'aikaci ya ba da kuɗinsa kuma a zo za a bashi bashi kuma sai an ƙara mai da kuɗin ruwa wannan haram ne da ya jusu.
Allah ya saka da alƙawarin take cewa mahaifinsu bai san cin shi da shan shi ba. Mama su ce ta raine sa suka girma dai suka yi makaranta to ta ce sun fara aiki so ita kadai ce mace ta ce duk abin da aka yi masa baya godewa. Idan ya tambaye abu aka dan bata lokaci ba a bashi ba sai ta zagi ya ta fushi. Ta ce mata har wajensa suke zuwa ta gansu da idansu. So da an bashi abu sai ya ce ya kare. So ta ce ranar ta bashi karamar wayarta so ya dauki number kawayenta ma yake ta kiransu.
Subhanallah.
Ta ce don Allah a masa wa'azi. Na farko kenan sannan take cewa akwai sanda ya rashin lafiya aka tara kuɗaɗe aka sai masa magunguna to akwai kuɗin da suka ragu. To shi ne take cewa za ta iya haɗawa da kuɗinta da wanda mijinta ya bata su sai masa gida. In ta yi hakan ba laifi ba ne a gina masa gida.
Wannan duk mahaifinta ne take masa wannan kwarmatan. Gaskiya ne. Ko da ke ba kwarmato ba ne. Na farko dai gyare-gyare muna fata Allah sa ya gyara halinsa. Matuƙar abin da ke faɗa haka ne to bai kyauta ba gaskiya. amma kuskure na farko a cikin magana ki cewa tunda kuke mahaifinku bai san cin ku bai san shan ku ba wannan da'awa ce saboda kin ga kina yarinya karama fa ba za ki iya sanin haka ne ko ba haka labari aka baki karki bari ki rike wannan magana wataƙila mahaifiyarki fushi yasa ta faɗi wannan maganar kuma ya kamata ki gane Allah sai ya tambaye ki kun yi hisabi da babanki in kika je kika ci gaba da yada wannan kalmar cewa bai san cin ku bai san shan ku ba tun kuna yara jarirai har zuwa yanzu me yasa mahaifiyarki ce ta faɗa mahaifiyar nan take fushi zai iya sa ta faɗa bace zai iya sa ta faɗa wataƙila kuma ba haka bane zai iya yiwuwa wataƙila yana da rauni ne sannan abu na biyu da zaki gane ita to shi ita mahaifiyarki ta ya aka yi ta hakuri da shi a wannan shekarun har aka haife ku ka girma yau gashi har kika fara aiki kuma duk baya bata ci baya bata sha ga akwai gyara a cikin wannan magana ha baya bata ci baya bata sha to ya aka yi ta rayuwa kuma in kaddara ma tana aiki ko tana nema ya aka yi ta hakuri ta ci gaba da zama da shi yanzu shi ita mahaifiyarki ta hakuri da shi a hakan kuma yana ta alaka da ita har ya har ta haife ku a hakan za ta je ta ba da kanta gare shi su ji daɗin su tsakanin su kuma aka zo aka haife ku ita ba ta yi masa wannan kwarmatan ba sai ke yanzu saboda kin samu wadata da rufin asiri to wannan kalmar ki daina fadanta ki daina maimaitata dan ta tamil sidq wal kadhiba tana iya daukan gaskiya ko ƙarya tana iya daukan gaskiya ko ƙarya mamanki kuma za ta iya fadan abinda ba haka bane zai iya yiwa wata kila fada ne namiji da mata alamar tambaya yaya aka ci gaba da zama da shi a haka yaya aka har aka haife ku ya aka yi yanzu ba ta rubu da shi ba wannan ke abu na biyu duk tsiya dai ya kun amfana da inuwarsa tunda dai ita matar mahaifiyar taki dai karkashin sa take har kuka girma kuma duk lalacewa ta muke ki da wannan abu ki taimake shi lalle ki taimake ubanki ko da kafiri ya zama ki taimaka masa ki ba shi tallafi kar ki taimakon shi amma abin da nake tare da ke nake goyon bayan ki magana cewa ya dauki wayarki ya cire lambar kawayenki yana kiran su yana neman su to wannan magana ba ta yi dadi ba kuma wafinki ba kyauta ba gaskiya kuma kin tabbatar yana neman mata to wannan abun akwai haddari musamman abun da ke kika tabbatar ba wai wanda mahaifiyarki ta gaya miki ba sai masa addu'a Allah shirye da shi Allah gadar da shi kuma bai kyauta ba bai kyauta ba lalle bai kyauta ba sannan idan ya kasance kuna bashi kudi ne yana neman mata to ku daina bashi kudin duk wanda yake daukan kudi na albashi ko diya ko namiji yana bawa ubansa yana zuwa yana neman mata ko yana shaye-shaye daina bashi kudin ya sai masa sutura ya sai masa abinci kawai shikenan da haka abinda kusan kuna bashi na isani ku tattara in wata ya ku sai masa maginsa da omansa da sabulansa da makilin dinsa ku canja masa kayan sawa da komai ku bashi kar ku bashi kudi ko in za ku bashi kudin ku bashi dan karamin kudi wanda bai isa ya je ya ba wani ya lalata da ita ba abu na uku na ƙarshe kudaden da aka tara masa fa idan ana jin tsoron zai iya zuwa yi fasadi da wannan kudi yayi fasikanci to ya halatta ku hada masa ku sai masa gida din wannan yana da kyau ku mallaka mai ku bashi takardar wannan ba laifi amma in ba wannan bane to haƙƙin sa ne ba a zuwa a yi wa mutum sayayyar dole da shi da kudin sa a siya masa abinda bai ce a siya masa ba kuma haƙƙin sa ne ki sani wannan kudi nasa da aka tara masa a lokacin da bai da lafiya da asibiti to haƙƙin sa ne amma mun yadda shari'a kuma ta yadda da a bar shi ya dauki kudin ya je yayi zina ko ya fasikanci to wanda kuyi tasarrufi kaman kuma sa hajaru ne kuyi masa tasarrufi da kudin ku sai masa abu na halal wataƙila alamu yana nuna bai da gidan zama ba to sai ku sai masa kun masa gata kun taimake shi wannan ba laifi wallahi alam na
Allah saka da alkawarin take cewa wai menene hukuncin gasan cika ciki da yara suke yi a watan safar safar ne ko muharram to ne
al'ada ce kawai idan sun dauke shi da sunan addini ya zama bid'a cika ciki wasan cika ciki idan ba dan addini aka dauke shi ba ba laifi in babu wani abu na cutarwa ko cutar da wani ko wani abu na da ya saba wa shari'a a ciki wannan ba laifi al'ada ce kawai idan kuma an dauke shi da sunan musulunci ne to bid'a ne babu shi a addini ka san ya ake ciki wasan cika ciki
ani mamma taba ne
to irin wannan in an maka tambaya irin wannan shekarar gabe cikowa masana Hausa da al'adun Hausa
insha Allah
amma dai ka san akwai masu yin cika cikin da sunan addini akwai yan bid'a da suke wannan cika cikin da sunan addini wannan bid'a ne amma an kuma wasanni ne na yara suke yi ba wani abu da ya saba shari'a ba ko na makamancin wannan ba ne al'ada ce kawai na'am kamar tashi ne
oke Allah sarki Allah saka da alkari wannan take cewa wai mutum da take laulayi tana samun lada kuwa bata taba jin wani malami ya ce suna samun lada ba gaskiya
lada kai to dan baki taba ji ba ai ba ya nuna cewa ba a samu ba watakila dubu sun fada baki ji ba ba ma jin wa'azin kike ba dan baki taba ji an fada ba ba ya nuna ba ba manzo Allah yake cewa duk abin da ya shafi mutum musulmi da ya bata masa ya ji ba dadi yana da lada har ta shauka ya sha kuwa yawa ko kaya ne mutum ya taka ya ji zafi yana da lada da ka dillaru da ta samu mutum musulmi yana da lada da ka kina da lada kuma insha Allah Allah zai baki musamman laulayi ma na ciki lada kan lada ma insha Allah na'am
Allah saka da wani take cewa wai yaro ne ya rasu yana da wata uku sai mahaifiyar yaron wai take sadakar madara wai dan yaron ya samu abinci
a ina
ina ga kabari kenan ko a barzaki
kai
shine ita abin ya daure mata kai take tambaya
to ba mu baki wani malamin bid'an ne ba ta fatawa ka san malamin bid'an nan barnar da suke a cikin al'umma sai garuwa take Allah shiryar da su Allah ganar da su Allah shiryar da su ba wani sadakar madara da zaki je ki wai yaron ki wai ya samu na abu a kabari ina ruwan yaro da madara ai yana mutuwa ya koma hannun Allah Allah ne zai dauki nauyin kulawa da shi da ka bid'a ce kike yi sabuwa fil alida ki daina bi alata wana
Allah saka ko ne take cewa dan Allah mallan yiwa maza wa'azi akan rike sirrin gidansu tace mijinta baya rike sirri ko mai kankanta abu sai ya fada wa mamarsa tace kuma ita iyayenta ba ruwansa ko gaishe su baya ko mutuwa akai baya kiransu tace yanzu haushi yake ba ta gaskiya
to mun sha yin magana mun sha yin karatu cewa mazaje ya kamata su gane akwai abin da ya kamata su yada shi akan iyalansu akwai abin da bai kamata su yada shi akan iyalansu ba duk da ita bata furbuga misali ba amma dai tun daga jira fa da akwai abu ne mai nauyi da yana zuwa yana fada kenan abu na biyu ko kuma mata ku kula fa mutum fa da shi da uwarsa sai a hankali amma dai dole bakin sa ya samu control amma kuma gaskiya ba za a hana shi je tattauna da uwarsa ya hira da ita akan necessary abin da ya zama dole ba sai dai kawai abin da ya zama sirri din tabbas sunan sa sirri to bai kamata yana dauka na gawa hatta mahaifiyarsa ko ubansa ba wannan ba daidai ba ne kuma kuskure ne amma yana iya gyarawa ta hanyar wa'azi ta hanyar yi masa nasiha da kuma faɗakar da shi sannan laifinsa na biyu mai ita ce
ita an amsa ba ya gaishe da iyayenta ba ya kira
to wannan kuma kaga rashin mu'amala ne ba daidai ba ne kuma wannan gaskiya ba shi kadai ba ni ina injiniya ina ga akwai ɗabi'un wasu daga cikin maza waɗanda suke wulakanta surukansu
gaskiya
ba sa mutunta surukansu wannan ba halin mutane kirki ba ne kuma ba halin addinin musulunci ba ne gaskiya surukin ka fa ubanka ne uban matarka ubanka ne ko da bai zama ubanka na haifayya ba amma dai ya baka yarsa uwar mahaifiyarka kamar uwa ce gare ka ta cancanta ka ba ta girma in ba ta da lafiya a duba ta kamar yadda za ta duba mahaifiyarta uban matarka uba yake gare ka ka mutunta shi ka kimanta shi idan ya maka wani abu ka zama mai hakuri kar wani yazo yana tozartar da iyayen matarsa kuma ya rike matar a hannunsa yana cin moriyarta kuma yana cin mutuncin iyayenta ba hankali a cikin wannan kuma duk abin da kuka yi wasu ba sai an yi wa naku iyayen wallahi wallahi duk abin da mutum yake rashin kyautawa ya auro wata ya tozarta mata iyaye ya auro wata ya wulakanta mata iyayenta wallahi ina maka rantsuwa ka jawo kanka masifa da sai ya shafi iyayenka sai da in ka tuba tobatan nasuwa da ka ba daidai bane abin da mijinki yayi kuma idan sun samu sabani ne ke kokari ke sulhunta su dan su ci gaba da rayuwa mai kyau na
Allah saka da alkhairi wannan take cewa bai kafin ta aure tana samun kuɗi sosai daga wurin mutane daban-daban so wai tunda ta aure kuma sai ta daina samu sai dai ta wurin mijinta kadai yana ba ta sosai kuma yana mata to wai shine wai mutane suka ce mata wai arzikin mace ai wurin miji yake komawa idan mace mai arziki ce kenan so shine da suke so mallan ya karin bayani haka ne
eh wannan ba haka bane na farko dai daman tun da baki da aure zaki ta samu kudi mana baki ba dus idan ga ina bane kina samu wurare daban-daban daban saboda baki da aure ne da mai baki dan Allah da wanda yake baki dan shedanci duka za su baki wannan is common abu ne sananne musamman kuma takila tarbiyyar gidanku ne ba miki taka miki birki akan karban kudi a hannun mutane ba ko yin hada-hada na tara kudade ba mamaki tunda kin yi aure yanzu kan mijinki ya nade ki ai sai abin da ya fito daga hannunsa kuma kin fada kin ce yana yin kokari shikenan waye ce miki daman idan kin yi aure duk kudin da kika samu zaki ci gaba da samu su kuma bayan kin yi aure wa ga miki haka ai ba zai yi ba dole abin ya rago ciki da kuma ya tsaro magana cewa wai idan mace ta yi aure ajikinta yana komawa wajen mijinta ni ban san wannan ba mun san shi a matsayin aya ko hadisi ba kawai dai mutane suna yankewa suna fada ajikinki yana hannunki kuma Allah zai baki ki ci gaba da yin hakuri ai babban arziki gare ki da ke zama mata aure kina hidima hidimar da kike na zaman aure ya fi kudaden da duk zaki samu ki ba kanki hakuri kar mata aure ta zo ta dan kula kanta bala'in san kudi da tare kudi ki ta ka tsantsan saboda kada mutuncin ki ta kwakan wannan nan malam
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce a man has proposed to me but he hasn't met my parents yet He wants me to meet his mother first because she wants to get to know me and my background. So is it right for me to visit them first or should they come to see my parent first? Tace ma kai ba za ta iya rubutowa ne da turan da Hausa ba amma dai tana jin Hausa duka.
Yace wannan baiwar Allah. Saboda yan uwa masu sauraron mu. Wani ne yake neman ta da aure? To kuma bai je yi wa iyayenta magana ba bai sanar ba kuma ya ba ta umarni ta je ta gaida uwarsa ya sa sai ta je ta ga uwarsa shine take tambaya yana da haƙƙi ita nata iyayen bai je gansu ba shi kuma ya tura ta sai ta je ta ga nata iyayen nasu iyayen amsar ita ce ai na farko ma kuskure ku kai ai haram yayi bai halatta yayi alaka da ke ba ba tare da ya sanar da iyayenki ba da yayi magana ma da ke ku ci gaba da mu'amala da sunan za ku yi aure ba ga iyaye ba wannan haram ne idan neman fahimtar juna ne sati dai sati biyu an fahimta a jiya ga iyaye amma har akai matsayin da zai dauke ki ya kai ki gidansu wurin uwarsa kuma ke ubanki bai sani ba ko ki ba sani ba maki da hankali sarki kuskura to idan kika je aka ganki a gidan uwarsu kuma bai aure ki ba fa zaki iya wanke kanki akan mai neman ki da aure daga baya kin ba ta kanki suna ne bai da haki bai da haki bai da dalili ki ga masa ba za ki je ba ba za ki je ba ba za ki je ba idan yana so ya je ya sanar da iyayenki yana son ki kuma baki da haƙƙin ki tashi ki je gidan su sai da izinin iyayenki saboda akwai hadari yawa aka san me zai faru waye zai raka ki gurin iyayen nasa shi zai kai ki kanin ki ne zai kai ki wannan ba daidai bane kuma kin yi arha da yawa arha ta yawa ya zai dauke ki kai ki gurin mahaifiyarsa shi ya iya je ya ga wannan ki iyayen so what you are what he is trying to force you to do is not it's not halal it is not permitted islamically it is haram because he doesn't have any right to take you to his parent to his mother or to his father or to his any one of his relatives except he seek permission from your parent except he goes to your parent or he sends his parent to your parent let them know that he is trying to marry you now so don't allow him to do that and don't take yourself to his house or to his mother's house or to his room or anywhere even the relationship that you are doing now it is haram just not halal how can he be talking to you every day taking you to places without knowing of the knowing of your parents and you assuring him that maybe you don't have any very good discipline in your family so it's not halal it's haram wallahi alam
wallahi saka da alkhairi wannan take cewa an dauke ta aiki a gidan wani mai kudi a Abuja ba ita take yin girki ba tace sai dai a bata to wai wanda ake bata baya isar ta ranan kai sai ta tade bishin kafa danya ta kai cikin kayanta da zumar za ta dinga dafawa tana ci so kawai sai suka sallame ta suka ce wai mai aikin su ta dada dawo to sai ta samu aiki a wani gidan to ranan mai an ce ta yi abinci sai ta debo wannan shinkafar dama ta gidan ba za ta isa gidan da ta sabon wajen aikin ta kenan so sai ta dau wannan shinkafar ta hada ta dafawa mutanen suka ci to shine abin ya dame ta kuma idan ta fada wa wadancan inda ta bar aikin akwai matsala shine take tambaya me ya kamata ta yi
na farko dai idan aka dauki mutum aiki yana aiki to ya kamata a yarda je ne akwai abinci a cikin aikin nan ko ba abinci idan aka dauki mai yin aiki ko mace ko namiji ko almajiri idan da abinci za a rinka baka abinci ana baka kudi ko ana baka kudi kawai ba abinci ko ana baka abinci kadai ba kudi din yadda ku yarjejeniya ko kuma a baka abinci a baka kudi din yadda ku yarjejeniya to wajibi ne masu gidan nan su ciyar da kai kuma in ba su ciyar da kai ba kuma sai Allah ya tambaye su saboda alƙawarin da kuka yi za su baka kudi za su baka abinci to ke sai kika wayi gari cewa abincin da suke baki bai ishe ki ba to yanzu mu ba mu sani ba da wani alƙawarin kuka yi ba mamaki malam ba su bata dama su ciyar da ita ba kawai abincin insani suke mata ka ga nan ta dauki abincin sai sata ba mamaki kuma sun ce za su bata abinci kuma za su bata kudi wataƙila kudin da ya kamata su bata idan 100 ne sun ce za su rinka bata 50 saboda za su rinka bata abinci to kaga nan gurin idan har bata koshi ba sai ta dauka dan ta ci ta koshi a maimakon rashin koshin da take yi to wannan babu laifi kawai laifin ta anan ta dauki kayan da ba nata ba da izini ba amma an tace ba za a ce ta ci aran ba saboda ba su bata ta koshi ba kuma sun yi alƙawarin za su ciyar da ita ta koshi to ya rage gare ki da wani alƙawari kuka yi da su abu na biyu mu yanzu a wajen mu anan sata ki kai kin dauki abincin da ba naki ba sata ki kai kuma kin fadi dai kin ce an kore ki kin ce mai aikin su ta zo wata kira sun ji labarin ko CCTV camera ta nuna musu kin yi musata saboda ku matsalar ku ba wayo bane da ku yaran mu ɗan matan mu masu zuwa aiki gidajen masu kuɗi duk wacce take aiki a gidan wani alaji mai kuɗi ki sani wallahi akwai camera tana bin ki yanzu duk gidajen mutane yawanci suna sa camera kina nan kina hauka baki sani ba kin je kin bude musu shinkafa kin diba mai gidan ya ganki a kamera Hajiya tace Alhaji kaga yarinyar nan kaga ce sai zan yi washi gari su kore ki ba mamaki abin da ya faru kenan sai su ce ta tafi sun ma mata kara ne ta tafi cewa masu aiki sun
dawo tsofin
sun dawo to abin da zaki ki nemi shinkafa ki mai kuran dan ki wanki kanki ki ce Alhaji da su rabu ai ki kulle a leda ki aika musu ki rubuta da wasiƙa ki sa Alhaji lokacin da nayi aiki a gidanku ko Hajiya lokacin da nayi aiki a gidanku wata rana yin wata da mai ne na shiga suna da bishin kafa na dawo muku da ita yanzu Allah ya rufa masu iri ina neman ayafi mun kawai shikenan shine fatawa wancan abincin da ke ciyar da wadancan gidan talakawa kin yi sadaka amma ba za ki zo ki mutane sadaka dole ki sata ki sadaka a wallahi wala
Allah saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah mallan yayi jan hankali akan wai anal sex yanzu ma'aurata sun mai da shi ruwan dare a yadda ta fada fa kenan
to kalmar anal sex kalma ce ta turanci ban yi kuskure ba kamar luwadi kenan ko maza suna neman mata ta baya ta dora to Allah ya sauke ta ce ya zama ruwan dare saboda tana tattauna ne watakila da yan uwanta mata malamai suna ta yin wa'azi haramun ne yin luwadi kamar yadda namiji zai yi luwadi da namiji haka zai yi luwadi da mace duk aran jinsu ɗaya ne kuma hukunci mai luwadi kashe shi ake kuma mata haramun ne ku dinga barwa mazajen ku dama suna neman ku ta dubura yawwa suna neman ku suna amfani da ku ta dubura na haram ne kuma insha Allah ta'ala fadakarwa ta yi za mu ci gaba da wa'azi lokaci bayan lokaci kuma kamar yadda na taɓa faɗa a karatu akwai sharrin bokaye ma wala wasu su suke ba da wani lakani su ce mutum ya rinka neman matarsa ta dubura saboda kawai samu biyan bukata na lalarin da lalarin Allah so ina
Allah saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya yi aure amma matar da ya aura tana neman maza har sai da ya sake ta ya kamata tana waya da wani saurayi ya mata sake daya har dai ya sakin ya kai uku to wai kuma ya kasa wai ya ji ba zai iya zama ba ita ba ta je ta yi auren kisan wuta ta fito yanzu ya dawo da ita kuma ba wai ta tuba ba ne shine ita mai tambayar take cewa idan ta kaurace masa ba ta yi laifi ba
to duka waɗannan fatawa da wannan tambayoyi maganganu ne da mata ke iya kirkira su fada mu ba mu da tabbas a kai maganar cewa kishiya ta tana neman maza ya ake ta sani
kamata
an gane yawwa maganar cewa kishiya ta tana neman maza mu bai kamata ta gaya mana haka ba tunda ba ta dalili wanda ba wani hujja ne wanda yake na zahiri da ya bayyana ba abu na biyu ta ce ya mata saki uku ta je ta yi kisan wuta a wurin kisan wuta yaya aka yi ta sani cewa a wurin kisan wutan ta yi wataƙila wani uzuri ne ya sa ta baro gidan ya dawo da ita yanzu a nan gurin malam in ita ta ce za ta ɗaurace masa da ƙarshe aurenta za ta kashe me ya shafi ta ce
ta sa mata cuta
daya
shi ne babban
shi ne ko idan ya tabbata ɗin tana neman mazan wanda wannan da'awa ce ita ta faɗa to wanda za ta fara yi magana ya ja mata kunne mai gidan da ya aure ta ta gaya masa cewa ga uzuri kaza da dalili kaza da kaza matarka tana neman maza ni kuma ba zan bari ka ci gaba da alaka da ni ba kar ka je ka ja mun wasifa da cuta me dalili ba dan ma na san ka ba amma ba zan bari ka je matarka ta ja mun wasifa ta dora mun cuta ba zaka gyara fa ni ma ba zaka gyara ba zan kaurace ma amma ki sani idan kin kaurace masa din kina da dalili kuma kina da hujja ya halatta ki kaurace masa saboda kar ya cutar da ke amma fa bayan kauracewa auren ki ne zai mutu saboda mu yanzu ba za mu baki fataki kauracewa ta har abada ba to ke ma sai a wayi gari kin je bukatar ki din kina neman ki kace ta a wani wuri idan kaddara kin kaurace masa yake kuma ya daina to ki haka zaki ta zama kina kaurace mijinki ke radda taki sha'awar ta dawo to wani garanti muke da shi cewa ba za ki je ki biya bukatar ki a wani wuri na haram ba kawai nan can karshe shine in bai gyara ba bai sa ta gyara ba bai daina ba to sai dai ku rabu kenan ba haka ba kuma sai ki je ki shahada ku ta zama a haka Allah ya baki kariyarsa Allah ya tsare ki kar su samu ki wani ciwo ko cuta idan abin da kika fata ya tabbata maganan ta yi auren kisan wuta ta zo ta sake dawa bai shafe ki ba ruwanki kisan wuta ta yi kisan gobara ta yi ko me dai ta yi kar ki magana akan abin da baki da ilimi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya hana mu rinka tattaunawa mu yi magana akan abin da bamu da ilimi akan da ji da gani da abin da zuciya ta kulla ta aiki shi sai Allah ya tambaya na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa mijinta aka kama suna wata 7 da aure su har ta haihu yan shekara 4 su yan uwansa kuma ba sa taimaka mata da komai to yanzu gaskiya tace sauke mata saboda tace yarinya ta kullun sai dai ta yi ta mata kuka tana so ta ga baban ta sai dai ta kai ta gidan kurkuku ta ganshi ko gidan gyaran hali so ta ganshi ko ta nuna mata hotanta kuma ta ce shekara 10 aka yanke masa
subhanallah
yanzu an yi 5 tace kuma ba ta da mahaifi dan uwanta ne yake taimaka mata shine take tambaya
to abinda malamai suke faɗa shine duk mace da ta fada irin wannan yanayi to iyaye da alƙali za su tambaye ta zaki iya zaman ki jira namijinki ya shiga laruwa shekara 10 zai zama kurku zaki iya zama ki jira shi zan iya ki zai ki ci gaba da zama ki jira shi duk da iyayensa da ƴan uwansa ba sa daukan nauyin ki wataƙila ba su da hali wataƙila shi ne mai halin ba a san kuma me yayi ba baki faɗi wannan laifi yayi aka kai shekara 10 ba kuma an kasa samu wanda zai taimake shi ya rage masa wannan gadi in zaki iya zama ki je ki zauna ki tafama in kin ga ba zaki iya ba ki nemi ya sauke miki kudin ya baki takarda ki je ki zauna shi Allah baki wani miji ba shi ba in kuma ya dawo baki aure ba sai ki dawo gidan mijinki haza wassalam na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa mijinta yana yawan tafiye-tafiye sai ya dauko kannan sa mata guda biyu su dinga taya ta kwana to tace gaskiya yaran suna haifan mata da matsala sun hada ta da mijinta su ce ba ta ba su abinci da sauransu wai ba sa ba ta musu wanki dide abubuwa da yawa ba sa ganin girmanta sai kuma da abin da aka fada masa sai ya yarda to tambaye ta wai anan shine wai ana iya bar maka wani a ce dole sai ka rike shi wai sai sun girma
gaskiya ba dole bane ba dole bane miji ya aure ki ya dauko miki ƴaƴan wasu ya danka miki ya ce dole sai ki rike sai sun girma ba ƴaƴan da kika haifa tare da shi ba
annan sani
ba wajibin ki bane amma ihsani ne da kyautata mun tabbatar amsa fata irin wannan a babin kyautatawa yana da kyau mace miji ya dauko mata yaya ba ta rike masa ko nasu ko kuma ƴan uwansu ko na a babin kyautata amma ba dole bane dan baya cikin sharadin aure baya cikin wajibin aure dan haka abu ne biyu zaman su ya zama miki barna ya zama miki fitina kar su kashe miki aure yanzu kina zaune da su kina musu sun ce ba ki yi to inda za a dauke su kai su wani wurin ki zauna lafiya da mijinki da shi ba alheri idan kuma bai dauke su ba to kin ga ɗayan biyu ne ko dai ki hakura sai ta zagin naki sai ta bata ki ki rike aurenki ko kuma idan ba za ki iya ba ki ce ke ba za ki iya ba ki sauke miki shikenan sai ne mu zai rike masa kannansa in ko ba haka ba a daina miki abinda ba ake miki ba daidai ba wallahi wala na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa mutumin da ya tafiya so yana yin kasaro to wai sallolin sa da ya saba yana yin na fulfuli da su kiyamul layli ya zai ajiye su zai ko kuma yaya
malamai sun fada Allah musu rahama da lokacin da mutum ya tafi a nafilfili an sauke masa su ba su yi nafilfili ba rawatib din nan an da ruwaito ana iya rak'atan alfajiri a wata riwaya an ce ana iya yin witri kawai ba daya amma asali nafilfili idan mutum ya tafi ba ya yi nafilfili me dalili Abdullahi dan Umar ni masa magana yace to indai zan yi nafila nayi tafiya ne nafila ni da farillan ma an rage min ita an maida min ita biyu zan yi nafila to in cika sallah ba dan haka idan mutum ya tafiya ba sai yana filfili ba sai dai ya yi ra'ayi ko da daddare tashi yana ranar lokaci zai iya zantabawa sakatan fajr amma ana iya yi na'am
Allah saka da alkhairi wannan kake cewa mai mata za ta aura to inda yake aiki daban to shine tace ya halatta ya ajiye ta inda yake aikin da ranar juma'a ya dinga komawa ramon da ita ya dawo mata shine take tambaya mai hukuncin hakan
ya halatta idan ya ajiye zinniya da ɗaya matar ya halatta eh ya halatta ai hakki ne in wacce ta yadda ta bari shikenan na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa waya mutum zai gane idan an yi masa sihiri ko kuma yana da aljanu ya za a iya gane
yanda zai gane shine zai ga alamomin sihirin suna faruwa a jikin sa ko alamomin shafan aljan din suna faruwa a jikin sa alamomin aljan a jikin mutum sune kamar haka malaman rukiya sun faɗa yawan mantuwa wanda ya wuce ka'ida dariya haka kawai ba sababi ko yawan fushi ba abin da ya same kai ta fushi ko kunci zuciyar ka ji ta kunci ko kana yawan mafarkin ban tsoro ka shiga daji cikin dabbobi ko mutum ya mafarki ya ga yana tashi sama da fufuki ya ko yana kwance yana gudu alamun aljanna ko mutum ya ganshi a cikin ruwa ko ruwan sama yana dukan su ko yana linkaya a cikin kogi alamun shafan aljanna ne ko tauna a daddare da mutum ya ta tauna kamar yana cin gashi ko yana tauna a cikin gambu ba komai a bakin sa da daddare alamun shafan aljanna ne ko mutum yana zaune ya ji ana kiran sa ya juya ga ba kowa alama ce ta shafa aljan ko idan ka zo wani wuri ka zauna a wurin ka rinka jin tsoro ko firgici a iya wannan wurin in ka koma wani wuri kuma ka ji hankalin ka kwanci alamar shafan aljan ne alamar sihiri kuma shine mutum ya ta kuka haka kawai mutum ya ta kuka me yasa kawai ya ita kuka kuma ba kukan tsoron Allah ba kawai shi yake kuka amma ba fa kukan yaro ba na nan babban mutum ba ciwat mai hankali alamar sihiri ne mafarkin wuta gobara shi ma alama ne na sammu da sihiri haka kawai wanda yake masoyinka ne kaga baka san sa kana ta fushi da shi wannan sihirin tafriq ake ce da shi ko abinda baka so baka so kawai kaga a dole an sa baka ji kana san sa shi ma alamar sihiri ne Muhammad bin Abdullah rahimahullahu ta'ala yayi magana akan nau'ukan sihiri irin wannan akwai as-sarf a juyar da mutum yana san abu ko an ga kana san danka kawai sai halaka faɗa da shi a duniya ba wanda kake yi irin wannan dan da kuma duniya ba wanda kake so irin wannan din sai a shiga da fita a shiga a fita sai a saka rin gayyan sa wanga kana san mataka kana zaman lafiya sai a juya abu sai a ga an sarrafe ka kai ta fada da ita kai ta giyayya da ita akwai al'af shi kuma al'af shine abinda baka so sai a jawo maka shi ka so shi ana so ka aure wata baka san ta kawai kaje kana san ta
to
wallahi ka gigita malaka ka aure ta na kare mu
amin
ka so wace wallahi wallahi wata bai wa Allah ta ce kace ne mai shi ce auren ka nan yace wake ni zaki ce zaki auren wallahi bazan aure ki ba
to
sai ta nuna shi ta ce wallahi sai ka aure ni
to
yayi dariya yayi iwaye ta nuna baki da mutunci ba gidan ka ni zan auke ki ina aure ki ta ce wallahi sai ka aure ni in ta kai ce maka nan ce
to
bayan wani lokaci sai gashi ana buda ayyirirre yarinya nan ta shigo gidan ta
tayi da shi
tas ta kwashi shi dan can siya akai akai wannan dogon karatu ne amma fa sai da aure ta Allah kare mu sai malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekarar ta bi da aure amma har yanzu ita budurwa ce mijin bai taba saduwa da ita boy CD ba sa da ita an fada mishi ba shi da lafiya da yana neman maganin asibiti karfin maza maganin sanyi har yau babu sauyi tace wai an ce shedanu ne tace to gaskiya dai malam ya bata shawara
eh to ko shedanu ne ai sai a bar shi da kan sai je karanta ko kuwa to ai ka san wato ni mutane ban sani ba mutane suna iya gane suna gane wani ko ba sa gane akwai laruri za su samu mutum tunda shi kadai ta samu ai sai an bar shi je karanta shi kadai
gaskiya shi
abu akwai cutarwa ai kaddara shi dan ne ya tabbata shekara biyu kin yi aure kuma kina matsayin budurwa a'a ya sauke miki je ne magani in yayi warke sai auren ce yanzu aure ai bai zama wajibi a kanta ba akwai cutarwa ya kamata ki ga iyayenki akwai cutarwa shedanu ne eh shedanu ne Allah ya yi masa din nake baki da shedanin sai ki dawo ki je ki aure mai lafiya bai da lafiya gaskiya bai da lafiya sai ku kashi auren ya sallame ki cikin abin nan asiri a rufe ba sai an je an yada shi ba ita magani ran da iwarki aka tabbatar an gwada shi ya warke sai zo fita ki aure dan wani bai aure ki ba yawa abin da za a yi kenan ba shine zaman lafiya saboda fitina Allah kiyaye na
Allah ya saka da alkhairi my husband left the country without telling me his wife I've been trying to reach Kamaya, out
Abdullahi an ga karanta suran cin nan daidai ba
my husband left the country without telling me
Mm-hmm.
As his wife.
Yo, what was she? She could yara. And so you could say,
yeah. I've been trying to reach out through his line, but he's not available. I tried WhatsApp and it went through. So he drops me a message that he'll call back. And I said, okay. Only for him to call the following day and tell me he left the country. To say, takuma zuwa Hausa. We andu ba masa. An ce akwai alheri akwai alheri amma kada ya fada wa kowa sai ya isa can sai ya kai can inda yake
me alheri
hawai an duba masa akwai alheri a tafiyar amma kai ya fada wa kowa sai ya isa can so shine take neman shawara malam
ita wannan cewa take mijinta ya bar kasa bai ga mata ya bar kasa ba yayi tafiya ya bar kasa bai ga mata sannan ta kira shi a waya ya ce zai kira ku ya turo mata da sako ko cewa me
sanan haya ya je wata kasar ma an ga masa akwai alkhairi amma kai fada kuwa
ya je wata kasa amma an ga masa kai ga wato ya ga kuwa
ba ai sai da ya isa
sai da ya isa
eh
to shikenan to kaga anan ta aure dan gargajiya ko ta aure dan bid'a ko ta aure jahili wanda bai san tauhidi ba ya fada hannun mutanen banza irin malamin bokaye ko yan bid'a din nan uzurin da za a yi masa malam cewa aka yi hakan kuma ta ila ya je neman musu abin duniya ne ba ina goyen baya ba ba kuma na ce abin da halal bane ba laifi ne kuskure ne ba daidai bane ma ta kada kake ta sunna kana tare da ita yo ko makoci aboki ma za ka tafiya ai haka ya kamata ka sanar da shi dan kake masa uzuri ya fada hannun mutanen banza sai ki dawo da shi ya rinka zuwa yana sauraron malaman sunna yana jin wa'azi na sunna ana koya masa tauhidi tabbas yayi kuskure ki masa addu'a kici Allah sa ka kawo mana alherin ka dawo lafiya yushe zaka dawo mai gida ya ga miki ranar da zai dawo in ya dawo ki zai ki taro shi a airport ki taro da kayan ki gida dan abin da yazo da shi ku haɗu ku cinye shi daga baya ai zaman sulhu a tattauna ko ba kaman kar ki kashe auren ki saboda wannan wannan laifin bai kai a kashe aure ba saboda ai mai uzuri kuma ku rinka fahimta ko ma mata da yawa mazajen ku za su zo suna wani abu wanda ba daidai bane amma ba yin kansu bane ko sammance su akai ko sihiri ne ko na makamanta wannan to ku rinka musu uzuri kuma kar ku gaggawa kashe auren ku saboda irin wannan a ba su uzuri saboda an rufe kan he's traveling to outside to another country without informing you or involving you in his travel is a mistake and it is not accepted Islamically. Yes, your husband done a mistake and secondly the words he used he told you that some of the fortune tellers that he is maybe associating with them has informed him so this shows that he didn't behave to you this kind of bad behavior intentionally it is not intentionally maybe we can say that he is not in his mood they just advise him or they just ask him to do it thinking that maybe he will get something good for you and for him or for your life in general so do not try to terminate your relationship or marriage relationship for this purpose please forgive him please pray for him to come back let him come back when he come back just try to explain the mistake he done to you maybe he will understand you and try to associate him with ulama ahlus sunnah that they are ahlus sunnah don't allow him to be associating with this bad ulama bokai fortune tellers so please try to maintain your relationship with him and inshallah we are praying for him to come back safely and you should be continue to benefit with him inshallah wa shukran na'am
wala saka da alkhairi wannan take cewa wai miji yana da hurumin bincikar wayar matarsa dan yaga da wa take magana tace yayi shekaru yana bibiyar ta amma har wai screenshot da voice recording din da tayi da ƴan uwanta da sauran mutane duk ya dinga dauka yana turawa wayarsa so kai wataran sai yake attacking din ta yake dai mai mata da maganganu wai an yi gulmarsa shi da mahaifiyarsa tace wanda a zahiri tana kokarin kyautata musu kai abu ne a ranta ne take tattaunawa da wata kuma ta yarda da ita so tace ya san password din ta duk ta sani amma bata dan ba tace amma irin wannan binciken ya kamata tace dan Allah mallan ya ja hankalinsa a yadda ta faɗa tace hisabi yayi mata wai kuma Allah ne kadai yake hisabi
abu na farko shine dangane da bincika wayar mata na'am miji yana da haƙƙin idan yana tuhuma na iyalinsa ya ba hanyar da zai bi ya bincike ta ta wayarta ko ta wajen waya dan ya gane laifin ta ya gyara mata irin wannan bincike halal ne kamar yadda zai binciki wayar yarsa idan yana shakka ko ɗansa yana shakka ko wani wanda yake karkashinsa ke ma kina karkashinsa amma in yana shakka ko yana tuhuma dole a bashi dama yayi abin da zai wanke wannan tuhumar daga gare ki ku ji abin da nace idan akwai tuhuma idan akwai rashin yadda idan akwai wani abu da ya faru yake so ya tabbatar ya halatta ya bincika wayarki amma ya tsaya akan iya wannan binciken dan ya samu gaskiyar abun in kin yi laifi ya gyara miki idan kuma baki laifi ba sai ya kale ki abu na biyu bai halatta miji ya ɗebe messages din matarsa da dukkan sirrin matarsa ya kulunin number ta duk abin da ta yi da uwarta yana ji duk abin da ta yi da kanninta da yayyenta yana ji duk abin da ta yi da abokananta ko makotanta yana ji abin da yake na halal ba haramun ta yi ta saba dokar aure ba bai halatta miji ya wannan Allah ce wala tajassus ku daina tajassus bin diddigi da binciken abinda ba haƙƙin ka bane da haka ya cuce ki ya zalunce ki abinda ya bai kyauta ba kuma a magana da ke faɗa ya muke sabi gaskiya ne amma a can na farko in har tuhumar ki yake ya halatta binciki wayar ki iya tuhumar da yake iyakacin tuhumar kawai amma ya tsallaka har alaka ki da uwar da ta haife ki alaka ki da babanki alaka ki da ƴan uwanki da danginki wannan ba daidai bane wannan kuskure ne wannan kuma laifi ne amma shawara ta ki zauna da shi ki gaya masa kuma a kira wani malami na addini in yayi abin dan da sunan addini ne a kira malamin addini a tambaye shi wai ba shi dama ya wannan abu ai ko wannan adam yana da sirrin sa ya dan ka aure mace sai ka ji abin da take magana da uwarta dan ka aure mace ba za ta hira da kanwarta da yatta ba komai sai ka sani ai akwai privacy a addini ai dole akwai abin da ita ma za ta yi baka sani ba yanzu ko ka yi shafi shafin su na gyaran jikin su na mata ba daidai bane na miji ta sa ido wai sai ya gani yaya ba nan ba daidai bane sai dai idan akwai abin da ta aikata na haram ko ta aikata na laifi wannan sai ka sa ido akan ta irin wannan dabi'ar da mazaje suke yi ba daidai bane kuskure ne laifi ne amma kuma ku ma matan kuna yi wa mazan so da yawa kuna yi wa mazajen ku irin wannan wanda wannan ba daidai bane dan haka tunda ya bincika bai ga wani laifi bai kyale ki da wayarki bai kamata ya rinka jin maganganun da kuke ba malam akwai lokacin da malam idan zaka ji matarka tana hira da uwarta sai ka bata wuri me sai ka ji to akwai matsalolin su na family na gida sirrin su wataƙila ubanta yana cikin wani yanayi suna hira ya zaka dauke wayarta duk abin da suke da ubanta kana ji da uwarta wallahi wannan ba addini bane kuma ba daidai bane wasu mutane ni ban gane musu ba kisu mai da mata kamar bayi matan su kamar bayin su suna maltreating din su su yi abin da suka ga dama da su wannan ba daidai bane kuskure ne kuma shi dan adam da ke gani malam ko dan ka ne fa akwai lokacin da ba zai yadda ka masa wannan ba dan da ka haifa wallahi ko dan ka ne wallahi da ka haifa karewa shari'a ba ta ce komai nasa bai da sirri a yana da wani abu na san sirri a rayuwarsa da haka da Allah a gyara ai kokari a kiyaye Allah ya mana afuwa na'am
Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa can I seek for divorce if my husband's behavior online of interacting with non-mahram women is causing me distress and anxiety to the point I have started having thought of shirk. Is it better to leave him for the sake of Allah than wait it out of fear of falling into doom?
Ita wannan baiwar Allah tana zargin mijinta ne da yana da alaka da matan banza. Abun yana damunta, ta shiga cikin damuwa da bacin rai. In fact, harma tana cewa abin yana kokarin ya kai ta zai ta aikata shirka. Shi ne take neman shawara. ta rabu da shi kawai su rabu saboda Allah cikin lalama ko ko ta zauna har abun asiri ya tono ko
dai hatta dai ta je ta bada halaka kata fada halaka
ta fada halaka gaskiya din mijin da yake neman mata din namiji din mijin aure da ya shiga harkan neman mata ya cuci matarsa ya zalunci matarsa mazan da kuke zuwa kuna neman matan banza kuna shiga aikin iyalan kuna cin amanar su kuma wallahi Allah bai bar ku ba ka tuba da wuri din namiji da ya shiga harkan neman mata ya cuci ƴaƴansa ya shiga haƙƙin su kuma ba na jin kana da wata katanga da zaka iya tsare ƴaƴanka kar a hauro a keta mutuncin su kamar yadda ka haura gidan wani ka keta mutuncin ƴaƴansa baka da garantin kai ma wani zai tsallako gidanka ya keta mutuncin ƴaƴanka idan mutum zai abu ya rinka tunani wannan harkar neman matan ya yawa mata suna yawan complain mazajen suna neman mata wannan waya ta zama bala'i ta zama masifa ana neman mata zinaci sun yi yawa yanzu ka duba wannan baiwar Allah ta ce an sa ta a damuwa yiwai mace malam mace ƴar uwarta mata aure ta sunna take shiga uku da damuwa a kanta ballantana ka je ka nemo mata matan banza ni maza me suke nema ne a wannan zamani suke bala'in neman mata me maza suke so ne masu neman matan nan wai me suke so me suke nema me kuka nema kuka rasa kuna keta dokar Allah kuna jefa matan ku cikin bala'i da damuwa to kaji abin da tace ya jefa ta cikin bala'i ya jefa ta damuwa kuma ta faɗa a cikin tambayar ta cewa in dai ba a daina wannan abu za ta iya faɗa cikin halaka me shawara it is very simple and it is very short and precise the answer pray for him may Allah subhanahu wa ta'ala put him in the straight path guide him to the good way let him control him his life Islamically let him live with you how Islam advises him to live with you as a wife of him try be praying inshallah Allah subhanahu wa ta'ala may help you try to seek an advice from his parents or his malams if he has malams or his sheikhs sit with him discuss with him open it don't leave the matter closed discuss with him openly touch his heart tell him that he is putting you in a critical condition anxiety tell him that continuing of doing such can spoil your life but you just give him a last chance either to stop it and you promise to continue to be living with him as a wife and husband take care about your children or if he cannot stop himself from doing a bad behavior like that you will terminate your relationship with him as a husband and wife explain to him vividly let him know that let him know your position Let him understand the bad situation he puts you. And tell him that I will never tolerate this kind of fisk, of bad behavior. Explain to him and give him a time. Alhamdulillah, if he stop it, that's dalika ma kunna nabghi. But if is the answer is negative, you can also negative your life with him. Allahu ta'ala alam. No.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa da Allah mallan ya taya su da addu'a da kuma shawara ita da abokiyar zamanta. Tana son su zauna lafiya amma wai cewa take ita abokiyar zamanta tana cewa ba wani babbanci a tsakanin su fa. Wai bata girme ta ba. Babu wani daga kafa gaskiya. Ba wata uwar gida a musulunci. Wai mallan ya ce ba wata uwar gida a musulunci. Shi kansa mijin wai hakan ya bashi damar ya bari aulakanta ta. Shine tace dan Allah mallan ya zama yayi nasiha akan wannan zamantakewar tasu. Tace kuma a ja hankali akan amare fa suna abinda suke suka ga dama fa.
Wannan tabbai ne ta biyu layi daga layi su uwar gida.
Uwar gida ce.
To bari in sake bayani a takeice. Ni abinda na faɗa a daina amfani da shi ana cin mutuncin wasu kuma
gaskiya.
Abinda nace ni a fahimta ta babu wani dalili a shari'a da ya ware wannan a cikin mata wai wannan uwar gida ce tana da wani privilege me zan ce tana da wani matsayi da ya zama dole ka fifita ta akan sauran mata ma'ana duk mata ne they have equal rights ma'ana yanda uwar gida take da hakkin a ciyar da ita a shayar da ita ita ma amarya ka take da hakkin a ciyar da ita a shayar da ita yanda uwar gida take bukatar wutar lantarki haka ita ma amarya take da wutar lantarki yanda uwar gida take neman matsayi a wajen miji haka ita ma amarya take matsayi a wajen miji abin da nace kenan me yasa na faɗi wannan wasu suna daukan wannan matsayi cewa ai uwar gidana ne sai ya fi kula da ita saboda uwar gidana ne in zai ji umara da ita zai tafi uwar gidana ne ita komai ita ake sai a dauki kudin ta ba nema na gida duk a danka mata a ce komai yana hannunta ai uwar gida ne ba wani dalili a shari'a ni a fahimta ta amma wani malami aboki na yace bai baya tare da ni bai ga yadda dalili ba ya mai da mun bantani shi da yake uwar gidan ta ta bu karfin ta ya fito ya bayani yace shi wallahi ba wanda yace ce wai uwar gida ba ta da matsayi ba cewa akai uwar gida ba ta da matsayi ba amma ba ta da hakkin da za a fifita ta akan sauran mata ko yayanta dari kuwa sai dai babi na kamala da kyautatawa da mutuntawa wannan da ganin girma wannan duk ba a hana ba amma in dai hakki ne na aure hakki ne na zamantakewa hakki na rabon kwana hakki na ci hakki na sha hakki na sutura babu inda a shari'a aka ce wai ka fifita uwar gida akan amarya duk ɗaya suke ba su da bambanci dan haka wata uwar gidan sai ta dauki wannan abun ta tabarna a gida sai ta aikata abin da ta ga dama sai ta cutar da sauran kannanta mata ko shi mai gidan komi yazo ba isa ai komi sai uwar gida ta ce a wannan ba daidai bane ina nan akan ra'ayina da kuma fahimta ta har zuwa lokacin da za a gamsar da ni da wani dalili ko ta hujja da ta nuna haka amma ba laifi uwar ƴaƴanka ne ka girmama ta ka mutunta ta ka kimanta ta ita ce aka san juna wannan tun farko wannan duk babu laifi da sauransu amma in ka zo rabon kwana ɗaya suke in ka zo yanka yadi ɗaya suke idan ka zo yin isani ɗaya suke in ka zo yin kaza to wannan shi ne da haka dan Allah a kula da wannan to ke kuma wannan ita wannan ta canja maganan ne abokiyar zamanta amaryarta kenan sai take rashin kunya a uwar gida kuma mijin yake goyon bayanta take rena uwar gidan akwai ba da girma mana ai a maganar mu bamu ce wai karama ba ta ba da girma abu ba ban faɗa haka ba kuma ba haka muke nufi ba inda ni taɓa cewa wai karama ba za ta girma babba ba ban taɓa faɗa haka ba daka dole wanda ya girme ka ko da shekara ɗaya ne daka ba shi girma wanda iriga ka zuwa gidan miji ko da kwana ɗaya ne kai ko a rana ɗaya aka daura auren ku wanda aka fara daura aure ita ce gaba wannan dole akwai kai ma ai ra'ayin ka ne na sani yanzu tunda na fara bayanin bakar dole akwai wannan girmamawa daka wannan case din ita wannan mata amarya da aka hawo take ta gatsali wa uwar gida kuma mai gidan take goyen bayan ta har uwar gida ta yi zuciya ta ce a ja kunnan amare fa suna rashin kunya suna da gaskiya wallahi saboda akwai rashin mutunci a ciki da rashin kimantawa kaji wai ba daga kafa
wallahi wai tunda bata girme ta ba ba daga kafa
wai tunda bata girme ta ba daga wage miki bata girme ki ba mu muna magana ne akan miji ya nuna fifiko saboda ita uwar gida ne ya mata wani abu daban shi muke magana amma maganar biyayya da ladabi da biyayya dole ki mata ladabi dole ki mata biyayya dole kuma ki bita saboda ita ce babba a gidan kuma dole a taba rayuwa ba babba ba a taba rayuwa ba babba dan haka maza ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku daina barin kananan matan ku suna tozartar da manyan matan wannan ba daidai bane ko ba musulunci bane kuma in dai haka ne to kenan ƴaƴanki ma kanana barasi biyayya wa yayyansu a gidan biki duk amaryar da ta zo da wannan rawar kan take shirme hauka take a cikin ƴaƴan ku ai wasu sun fi wasu an taba zauna a gida a ce tunda duka ƴaƴan mai gida ne kansu dai ba wanda ya fi wani a'a babu wannan ko matan annabin sallallahu alaihi wasallama ai suna girman manya a ciki dubana na sauda ai babba ce a cikin su ai tana da girma a cikin su wai da gaske Allah ya mana afuwa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kudi aka turo ta wafa daga Saudiya za a kai wata tsohuwa umra a shekarar 2009 shekara 17 kenan da ya wuce to a cikin kudin har an mata passport aka kai traveling agency sauran kudin a matsayin za ta tafi umra to tafiyar ba ta yi ba dai har aka rufe agency din da kyarje aka samu passport din ya fito amma kudin ba su fito ba to shine yanzu suka ce a biya su kudin
suwa
su wanda suka turo kudin
suka ce waye ya biya su
wanda suka turo wa mata mata ce to sai ta dauki kudin da ta karba a lokacin awafa naira 240,000 ne kwata-kwatan su ma so yanzu sai ta dauki wannan kudin 240,000 ta mayar musu tace ko kudin passport din ma da aka yi na wancan lokacin bata dauka ba to shine wai su kuma suka ce gaskiya wai jaka bakwai suke so ma'ana kudin riyal din da suka turo na wancan lokacin ita kuma ta ce naira ta karba to shine wai suka ma dawo mata da kudin da sun ka da ta tura musu ne suka dawo mata da kudin suka ce wai wallahi sai an biya su wancan kudin mata ma dai tsohuwar ita Allah ya mata rasuwa to shine take tambaya ya za a yi
yanda za a yi shine kudin da kika karba shi zaki mai da 200,000 kika karba a wafa
da 40
da 40 to dauki 240 ki mayar musu haka agency suka baki da ba su yi aiki ba
dama ita da kanta ma ta biya
yawa to ba za ki kara kokobo ba kuma su in sun buƙaci karin kuɗi sun ci haram yanke wannan zancen da kike tura musu kuɗin su ko da kika kai musu ka sake dawo miki da shi ki gaya musu ga fa kuɗin ku in ba haka ba zan je yanzu ba su a masallaci in sai taburma in kai muku Allah ya kai wa mamaciya kuɗin ta san zuciya ne rashin ilimi ne jahilci ne rashin tsoron Allah ne ai ba kasuwanci kike da kuɗin ba da kuɗin nan kin dauka kin juya su kin yi kasuwa ne da ke sai a ce to shi ma sai a zauna a buga riba a ga wata gowa wancan lokacin zuwa nan kuɗin nawa suka zama sai a yi lissafi a cire mata hakkin ta da ba su nasu amma ku sa mutum wahala ya muku wahala abun bai yi ba ku ce a biya ku kuɗin wanda ba za a yi wa abun ya ma mutu kuma ku zo ku yi wannan babu adalci a ciki ki ba su iya kuɗin su haza wa salam sun karbi kudin su su ta matsewa ba su karba ba sun dawo da shi karki ci kudin ki gaya musu kice ga kudin ku nan in ba karba ba zan kai su masallaci fi sabilillah Allah ya kai mu mace ya kudin ta zawa su in ba su yadda ba a ba su lamba ta su kira ni
to
ko kai su kira ka
eh insha Allah
mun ga da dalili za su dora mata wannan kudin riba haka na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su hudu ne a wajen mijin su ukun suna gida daya ita kuma gidanta daban to tace kwana bibi ake yi to ita idan yana gidanta yana zuwa wajen su su kuma idan yana wajen su sai kwana uku biyar ma sai dan wani lokacin ma sai ran da zai dawo yake zuwa ya duba ta to da ta yi hakurin jurewa to amma yanzu abin ya dame ta shine take tambaya wajibi ne yazo ya duba ta
shi yanda ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi manzo Allah yana bi matan sa yana duba su ko da ba ran girkin su ba kuma yana da kyau namiji in ya samu dama da zarafi ya rinka bin kan matan sa yana gaishe su yana ganin ƴaƴan sa yana gaida iyalin sa wannan abu ne mai kyau bane mai kyau idan ya samu lokaci amma in bai samu lokaci ba ba za a wadatta masa ba akwai uzuri na rayuwa yana iya ginda mutum kaga ya tafi matan da ita kuma bai samu zarafi ba ku din sa ido kuna takurawa mazajen ku akan wannan tunda ana zaman lafiya kawai zuwa gaishe ki bai zo ba ki mai uzuri wata kila bai samu dama ba sai dai in ya mai da shi ya zama al'adar sa ko kuma sun ana shi yazo ya ganki ya duba ki wannan sai yake complain amsar ita ce yana da kyau kwarai ya rinka zuwa yana duba ki sannan yana da kyau ki masa magana ya rinka zuwa yana duba ki idan baya zuwa tambaye shi me yasa baka zuwa kana zuwa musu ni in kana waje na amma in kana wajen su baka zuwa me yasa tambaye shi ya baki amsa ya baki uzuri ya baki dalili ya baki hujja in kin gamsu bane ba in baki gamsu ba kice baki gamsu ba ya kamata yayi kaza matukar zai iya yi ya kamata yayi miki kuma shari'a ne kuma addini ne kuma daidai ne amma idan bai da lokaci bai samu dama ba to kuma ke baki da hakkin da zaki tilasta samu sa kizo kuna tafi tuna akan wannan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi masu zuwa umra ko hajji daga Najeriya ana wucewa da su daga Makka ana wucewa da su Makka daga Jidda so waya ina za su dinga dauka miƙatan su wasu ma ana kai su wani waje a ce wai nan ne miƙatan so shine suke tambaya ya matsayin hakan
magana ta gaskiya duk wanda ya biya kudin umra ba daidai bane a sauke shi a Jidda kudin addana shi Makka ba daidai bane kuskure ne kuma idan akwai wasu agencies na alhazai ko wuraren da ake harkar umra da aikin hajji suke wala zai haka sun shiga hakkin su
yawa
dan Jidda ba miƙati bane sai dai a dauke ku a kai ku Madina ko kuma daga Jiddan akwai Rabir wani wurin kenan
okay
a wuce da su a kai Ceramics je su dauko miƙati wancan wani wurin da suka faɗa tun da
ina ga shi to in shi din ne ya halatta
ya halatta
Rabir
alaikum hunna la hunna wa liman ata alayhinna liman arada alhajj al-umra ya halatta in dai miƙati ne kuma za su ga mutane suna dauko miƙati a wurin to wasu shirman fa da suke ba daga Jiddan kawai Yesu Allah ka haife wa Masjid Aisha
ai
ji su dauko a can ka zo ka san cewa cikin Makka
Makka
da riga ta Masjid wannan haram ne kuskure ne ba daidai bane wallahi alam na
Allah ya saka da alkhairi. I'm seeking your guidance and advice regarding my marriage. Before my husband and I got married, he knew I was already a student working toward my diploma. We came to a clear agreement I'll be allowed to continue my education and I accepted his marriage proposal based on that understanding. However, he changed his mind and demanded that I stop going to school. I'm naturally a quiet person who does not like to argue or talk back. Despite this, whenever we have a minor misunderstanding or if I make a small mistake, he immediately threatens to divorce me. He constantly tells me to think about leaving because he will divorce me. These continuous threats of divorce are causing me a massive amount of emotional pain, anxiety, and worry. I feel completely unstable in my own home. Given this situation, how shall I handle the broken agreement regarding my education? What is the right way to address a husband who constantly uses the threat of divorce over small things? And what step can I take to find peace and resolve this instability?
Ita wannan baiwar Allah sun yi alƙawarin aure da wani bawan Allah lokacin tana karatu, tana diploma. Tace masa ba za ta aure shi ba sai in ya yarda cewa in ya aure ta za ta ci gaba da karatunta. Ya yarda ta yarda da haka ne ta karbi buƙatarsa ta ƙarfi buƙatarsa ta ya aure ta din da wannan sharadi suka yi haka. Tace amma daga baya sai kuma yazo ya canja tunani, ya canja alƙawari, ya hana ta zuwa makarantar. Abu na biyu tace yanzu kullun yana mata magana zai sake ta ne, zai sake ta, zai sake ta. Tace tana cikin damuwa, abu da ya kai ya kawo yana mata magana sake, har ma dai ma yana ma ce mata kawai ta fa shirya za ta bar gidan nan, ta shirya zai sallame ta. To yana jefa ta cikin damuwa da bacin rai da kuncin zuciya. Tana neman shawara yaya za ta yi da wannan alkawari da ya karya mata na hana ta ci gaba da karatu bayan da ya yi alkawarin zai bar ta ci gaba. Sannan ya za ta iya rayuwa da mijin da kullum yana cewa ta shirya zai sallame ta za ta bar gidan shi? Abu na farko dai mazaje yana da kyau ku gane cewa duk mutumin da zai auri wata yarinya ya yi mata alkawarin wani abu to ya kamata ya cika. Awfu bil ahd inna al ahd kana mas'ula. Allah ya ce ku cika alkawari, alkawari abin tambaya ne. Duk wanda ya san zai yaudari mace ko zai yaudari yarinya ya yi amfani da budurcinta da yarintanta ya aure ta bayan ya biya bukata kuma ya karya alkawarin, ya jefar da alkawarin dai wannan ba kamala ba ne, ba ɗabi'an mutanen ƙwarai ba ne, ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne, kuma zalunci kuma ka shiga haƙƙinta kuma ta fi ka gaskiya. Shi ya maka ta yi in ka yarda ka aure ta, tana karatu ta ci gaba da karatunta, ka ce ka yarda, baka kafa mata wani sharadi cewa in fa kika ji muna tare da ke kika yi wani abu, kika yi wani abu zan rushe wannan alƙawarin, ba ka faɗa ba. Kace ka yarda kuma sai da ka aure ta kuma ka zo ka canja ka hana ta, wannan ba daidai ba ne, ka zalunce ta kuma ya shiga haƙƙinki, ya cutar da ke gaskiya. Kuma wannan kina da dama a nan ko ki ci gaba da yin auren, ki haƙuri, duk da ya karya miki alƙawari wanda shi ya fi auren ya fi karatun naki, ko kuma in kin ga ba za ki iya yi ba, ba za ki jure ba, to tunda ya karya miki alƙawari ba ke kika yi laifi ba, shi ya laifi. Abu na biyu mai ban tsoron shi ne yana ce miki zai sake ki, zai sake ki, kuma har ya ce ki ma shirya zai sake ki. To ai wannan ya riga ya nuna miki hanya, kawai yana nuna cewa auren nan naku ba ma wani daɗewa zai ba, zai sallame ki ko ba daɗe ko ba jama'a, kamar ya gaji zirke ne, alamu dai yana nuna, ko kuma ya same ki da wani halin da ba shi yake tsammanin zai same ki da shi ba, kin canja hali, kin canja ɗabi'a, shi kuma yake so ya amfani da wannan ya sallame ki ko ya miki koran kare. To yanzu ya zaki wannan shi ne ke ƙoƙari, in akwai wani hali da ke aikatawa mara kyau ki gyara. Magana karatunki in zai bar ki cigaba ba wani abu kika keta na dokar shari'a ba, ya kamata ya bar ki ki cigaba da karatunki saboda zai miki amfani da yayanki ta rayuwarki. Sai da cewa asali shi ne ki zauna zaman aure, asali shi ne ki zauna zaman aure, ba wai fita karatu ba gaskiya ko fita aiki ba, ba shi ne asali ba. inda ya haka ya gyara ya barki tufani ma in bai barki ba keke sauka daga kan ra'ayin naki ki fifita zaman auren akan fita karatu saboda ki kula da ƴaƴanki sannan kuma ki ga masa in akwai wani abin da kike masa yake cewa zai sake ki to ya ga miki dan ki gyara ki daina kare sake ki dan kuma ya dage yace dole dole sakan ki zai yi to sai ki zauna cikin shiri koyi shi zai iya sallama ki ke kuma kaddara ki kenan da tazo miki kuma ina fatan Allah zai baki mafita na'am quite all right you are right and I just want to answer you as how you asked me the question saying that there was an agreement between you and him who allowing you to continue or to proceed your studies in his house. Maybe you completed your diploma, you want to go ahead and pursue your degree, and he promised to allow you. Yes, he must allow you Islamically because it's an agreement. Allah subhanahu wa ta'ala took on agreement, importance of agreement, maintaining agreement, which is al-ahad, in al-ahad kana mas'ula, awfu bil-ahad, in al-ahad kana mas'ula. Allah asks us to fulfill all agreement, and he promised to ask on every and each and single agreement. There is a sub on it. So asking him to allow you to continue your studies is allowed. You have never offended him, and you have your right to do that. And he must allow you, except it may be something happened from you. Maybe he see that you are not maintaining the rules and regulation of marriage, or you started associating with some bad friends, or even doing something that is haram pertaining your life or your marriage. So he can terminate this agreement. It's allowed Islamically to terminate it because he has a reason for that. And the fault is from you, not from him. Take note. Understand me. Secondly, the utterance of the habit of saying that he will divorce you. He will divorce you. This kind of utterance is not good, and it is bad habit. He is putting you in a critical condition, and he is making you to be unpleased because you are always scared of maybe he will divorce you. Yes, I be here with you. You are suffering with this kind of man because of this kind of utterances that he is doing. So what is the way out? The way out is go and sit down and think twice. Your marriage is better than your studies. If it happens that this man will not allow you to continue your studies, yes, he break the agreement, live with him, which is Almighty Allah. He's going to answer in the day of judgment. Continue your marriage with him, because to continue the marriage is better to leave the marriage and go to continue or complete your studies. Even though he offended you, we know that. Secondly, try to sit down with him, ask him, my husband, my lovely husband, what makes you to be uttering this kind of word that you are going to divorce me? Even you are even saying that let me be ready, that you are going to take me out from the house, from my house. Why are you doing that? What did I do for you? Am I offending you? Am I doing anything bad for you? Am I behaving bad? Ask him in a very patient way and gentle. Maybe he will answer you. Maybe he will not answer you. If he will answer you that you are maybe you are behaving bad, or you spoil some rules and regulations of your relationship between you and him, try to take your mistakes, correct your mistakes, promise to him that inshallah you are going to take care about what you are doing, and you are going to correct it. But if it happens that he stick on it without you to look like, let's open your hand, continue praying that Allah choose a better thing to you, and he will make it easy for you, inshallah. Anything happen. Wallahu ta'ala.
Allah Sakada Al-Kari. My cousin has expressed a serious intention to marry me, and we both have sincere feelings for each other. We genuinely wish to get married in the right and halal way, so that we do not fall into anything that is inappropriate or forbidden in Islam. However, our challenge is that his mother is strongly against the marriage. This is due to an old misunderstanding and conflict that occurred between her and my mother and our family about 25 years ago. Because of the past issue, she has stated that she will not allow her son to marry me, even though the matter happened so long ago.
I don't see any reason of continuing the relationship between you and your cousin. Yes, Islamically it's allowed for you to marry him, or he can marry you. It's allowed between cousins. It's allowed. But since it happens that his mother is in negative, she's in negative side of it, she doesn't want him to marry you, why are you thinking that you must marry him? How can you go and live in a house that the mother of your husband is hating you, and she don't like the relationship between you and his and her daughter or her son? Wallahi, you'll suffer. If you stick that you must marry him, you will suffer, I'm telling you. And we have already explained to you. No need of continuing the relationship, no need. Because you say that there's older, they have problems, relative problems, family problems, between themselves. And you will not escape from it. Don't put yourself into problems, please. This is my advice. Just tell him, let us be patient. Go and check another one and another wife. I will go and pray for Allah subhanahu wa ta'ala to give me a husband who is maybe better than me. I am not advising you to continue with this relationship, please, my sister. Don't put your self into problems, please. That will go behind you, my taluka. Yes. One number Allah chewa take cousin enter. Yayan uwa da ɗani kenan, ko ya da ɗani suke da juna, sun nemi junansu da aure, kuma sun yadda da junan, suna son juna, amma uwar yaron ba ta son ta saboda tsohuwar gaba da kiyayya da take tsakaninsu na family. ita kuma hankalinta ya kwanta da yaron tana son sa yana son ta uwar yaron ba ta so nace kar ta mata kanta lokaci kawai ta kura wallahi malam kai ka sani da auren da aka yi shi uwar mijin nan ba ta so matan wahala take shi suna wahal da su ne fiye da yadda kake tsammani uwar ki ce ba za ta dauke ki da zai miƙa ki gurin wancan uwar zai ki bin uwarsa ne biki azaba za su yi ta miki duk wacce ta zo za ta yi aure uwar miji ba ta so har ta nuna gamarta ta nuna ba ta san ki tana kin ki ki ba shi hakuri kawai Allah ya hada ku a wani guri ni shawara ta kenan kar ki bata ganki lokaci idan kuma an fahimci akwai zalunci ne da cuta a ciki a bayan za a yi a yi muku auren ku amma ne na ciyawa hala
kamar ku zai da hankali a kan su da suke wannan abin shekara 25 har yanzu ya ki wucewa kuma malam zai dan musu nasiha ko za su ji
wai soyayya ci shekara 25
kuma gaba su gaba iyayen ta su shekara 25 ne tsohuwar gaba ci shekara 25 an hana yara aure
kamar ya
eh mana to ai gabar ce ta hana su bari su aure
to wai kai da kada wannan wani aure ne ake neman shekara
25 ba ka gane ba iyayen ne suke gaba can yi rigima shekara 25 shine har yanzu
sai da ta ga
sai da ta ga su kuma suna son juna sun hana su aure ko za a ji hankalin iyayen su
wallahi wannan ba dai bane a kwarin kuwa kuma kaga ai shekara 25 gaba ya lalace zumunci ba shi yanda kaga suna son juna ba za su yi auren ba sun isa yadda
sun hana
eh ba daidai bane kuskure ne zaman gaba a musulunci gaba tsakanin wani da wani ma a gari ma haram ne ba ballantana gaba tsakanin dangi da dangi da yan uwa da yan uwa ba daidai bane wannan haramun ne kuskure ne laifi ne fatan mu Allah ya sa su ji kuma su gyara wallahi alam
Allah ya saka da alkirmi tambaya ta karshe take cewa wai idan mace ta sa turare ta fita idan ta dawo gida wai sai ta yi wankan janaba
a'a ba za ta wankan janaba ba ta hukuncin ta ne ta aidana manzo Allah yake cewa ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min bayti zawjiha fa hiya zaniya aw kama qala alayhi salatu wassalam duk matan da ta fita daga gidanta ta bi turare ta fita daga gidan mijin ta bi turare aka je anshin ta a wata riwayar da yaji duri haha dan a kanshin ta fa hiya zaniya mazinaciya ne hukuncin ta laifin ta sai dina amma ba ana nufin ta zo ta wankan janaba ba wallahi ta'ala alam yan mata sai a kiyaye mata aure sai a kiyaye idan za a fita a rinka sa turare na mata kar a sanya turaren maza akwai turaren mata ya halatta shi turaren mata kin yi haka zaki ji kanshin sa turaren mata mu turaren mata ne ni bazan ji naka ba kai ba zaka ji na ba amma turaren maza zaka ji na wannan ji naka to kuskure ne mace ta sa turaren da wani zai ji wakancin ta fita amma idan mijinta ne ya halatta ta saka wallahi wa alam
to masu sauraro duka duka anan muka zo karshen wannan shiri sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye da kuma Malam Abdullahi da yake editing wannan tambayoyi yana turowa a sannan muna bada shawara masu turo tambaya su yi kokari in sun yi sallama kawai su turo tambaya kai tsaye ba sai sun jira an amsa sallama ba sai kuma dinga takaitawa wajen rubutu doguwar tambaya su yi kokari su dinga rubutu iya tambayar ba sai da sun bada doguwar labari ba malam sai rufe mana da addu'a akwai masu addu'o'i da masu kallon mu kai tsaye suna neman addu'o'i su ma da suna ta comment
to muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana afuwar sa da yasa ba yana yau bayan sa ya rangwanta mana dan mu masu rauni ne yasa aljanna mu komar mu ne ita ce babbar abin da muke nema ya ba mu yardar sa a duniya ya ba mu yardar sa a lahira ke mana arzikin lafiya marasa lafiyan cikin mu Allah ka warkar da su masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyar su Allah duk abin da yake damun mu ka yaye mana abin da muke so ka ba mu abin da ba mu so ka nisan ta mu shi Allah ka raba mu da asara Allah ka raba mu da dana sani Allah ka raba mu da mutuwar zuciya. Allah ka raba mu da sharrin makiya abokan gaba. Allah duk abin da muka sa a gaban alheri. Allah ka mana arziki ka ba mu shi. Allah duk abin da muke nema sharri ne mun sani ba Allah ka raba mu da shi.
Amin.
Allah wannan rayuwa ka sauƙaƙa mana ita. Allah kada ka kuntata mana. Allah kada ka kuntata mana. Allah ka biya mana buƙatun mu. Ubangiji muna roƙonka da kyawun sunanninki da ake roƙa duk wanda yake tare da mu a wannan shiri yake bibiyan mu yake da buƙata Allah ka biya mai buƙatarsa
amin
Allah duk wanda ya rubuta mana takarda da wanda mun karanta da wanda mun karanta ba da wanda mun gani da wanda mun gani ba ubangiji Allah ka biya musu buƙatunsu
amin
marasa lafiya suka turo mana addu'a Allah ka ba su lafiya
amin
masu lafiyan ubangiji Allah ka tsare musu lafiyarsu wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka raba mu da dukkan abin da zai tashi hankali guraren da ake cikin firgici da damuwa Allah ka takaita musu wannan damana Allah ka kawo mana mai dadi kawo mana mai sauki Allah kada ka jarbe mu da damana da zamu yi asara ka raba mu da barnar ruwa Allah ka raba mu da barna a gonaki ubangiji Allah ka ba mu alheri ka kwantar mana da hankali ya Allah ka sa mu cika da imani ka jigan iyayen mu ka jigan magabatan mu Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya wannan ƙasa ka ba mu lafiya zaman lafiya magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka hada mu da su aljanna mu da saura mana Allah ka ba mu aikin alheri da zamu mutu akan imani ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka rufa mana asiri Allah ka raba mu da rayuwa cikin kaskanci da ci baya ya Allah ka ba mu abin da zamu taimaki mutane Allah ka ba mu abin da zamu taimaka wasu Allah ka ba mu abin da zamu taimaka wasu Allah in ka ba mu ikon fin karfin zukatan mu a amfana da abin da ka ba mu ya Allah ka ba mu talauci ka ba mu bakin ciki ka ba mu wadata ka ba mu rufin asiri ka ba mu yalwa Allah ka sa aljanna mu koma mu wannan da awa da muke Allah ka sa mu ta albarka
amin
Allah ka sa mu ta albarka Allah abin da muke faɗa ka sa mu faɗa mutane daidai ya Allah abin da muke nan kuskure kai mana afuwa
amin
Allah kar ka dora harshe mu akan kuskure Allah kada ka dora shi ba kan kuskure in ka dora mu Allah ka nuna mana ka ba mu ikon jarawa ka darkake mana zukatan mu ka gane mana kusanci da kai ka sa mu cika da imani ka yaye mana cututtukan mu ka raba mu da larurori subhanar rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah hada mu da alkhairi
assalamu alaikum